الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل دمك صعبة دام وتجيب ركعتهم وتشيما للتابي من البركة مكتسر صحيح البخاري من ذاك في سنة سدسونا التجريد السري للأحاديث حديث الجامع الصحيح ساتن ده جبات mun karanta babin da yake magana akan hukuncin hada yatsa a masallaci da wani abu makamancin wannan yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki za mu tashi babul masajidi allati ala durril madinati babin da yake magana akan masallatai da suke kan hanyar madina wal muwadi allati fiha salla fiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam da guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah daga Madina idan ka kama hanya zaka tafi Makka akwai masallaci akan wannan hanya din a daidai wancan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dare to su ne zamu yi magana akan su sannan kuma guraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tunda tsakanin Makka da Madina tafiyar kwana da kwanaki ne kaga ba zai ace mutun yayi ba kaman yanzu bane wallahi in ka tashi karfe 8 na safe kafin azhar ka isa kaga ba kai sallah ko dai ban ba ta kama ba amma lokacin tunda tafiyar kwana da kwanaki ne dole za a buƙaci salloli to a wani gurare ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shine wannan babi zai yi mana magana hadisi na farko daga Abdullah ibn Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi amakin min ad-durqi ya kasance yana sallah a wurare daban-daban akan hanya wa yakulu innahu sanan shi Abdullahi dan Umar yana cewa lalle shi Abdullahi ra'a annabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli min tilka al-amakin amkina ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idon sa yana sallah a wannan wurare to da in kana neman wanda yake sa ido sosai akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dan ya gani ya kwafa to in ka samu Abdullahi ibn Umar sai ka ja ka tsaya sadaka ko gurare musamman da yake sa ido tun daga fitowar su har su isa Makka duk inda yake tsaya sallah yana lura da gurin yana kuma kiyayewa gurin kuma insha Allah in tafiya ta biyo shi ta gurin sai ya tsaya yayi sallah na farko anhu are yanzu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi zil hulaifa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a Madina na farko yana sauka a wurguri da ake kiransa Zulhulaifa shi ne a tamir lokacin zai tafi umra ya fito bayan gari na Madina akwai guri da ake kiransa Zulhulaifa to anan zai fara tsayawa da wanka ya salla a gurin a lokacin da zai tafi umra ko fi ajati haka man zai tafi aikin haji don haka ma ake cewa wannan guri yana daga cikin guraren da ake daukar mikati na mutanen Madina duk mutumin Madina inda zai tafi Makka da sunan aikin haji to tunan yake fara tsayawa sai ya dauki mikatin sa a wannan gurin sadaka da lokacin aikin hajjin sa hina hajja ta hata samuratin lokacin da zai je wato kenan aikin haji duk lokacin da zai je aikin haji a Zulhulaifa zai tsaya a gindin wata bishiyar jinjiriya samura ana ce mata bishiya wato kenan ta jinjiriya bishiya ce da take mai tsaya kuma mai girma fi mawdi'il masjidi alladhi bi Zulhulaifa wannan bishiya da muke magana a yanzu haka wadakin daidai da lokacin da mallam yake riwayar wannan hadisi din tana gindin masallacin da yake wannan Zulhulaifa yanzu ba lalle ne a samu wannan bishiyar ba ko yau tun da yanzu sama da shekara 1000 ba lalle ne aka yi wannan magana din tana nan a gindin masallacin to yanzu an samu wata bishiya a gurin yana iya wato wafiki ne kawai amma ba lalle ne wannan bishiyar ba amma dai kamar yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gurin kuma tsabar ya kiyaye gurin yanzu an yi masallaci kuma akwai ma bishiya babba wadda annan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka gindin wannan bishiyar wa kana idza raja'a min gadwin idan kuma yaki aka je in aka dawo kana fi tilka tariq kuma sai ya zama ya biyo ta wannan hanya din au hajja aw umratin ko kuma hajjin aw umratin ko zai tafi aikin hajji ko zai tafi umra habata min badani wadi yakan sauka wato kenan cikin wannan kwari akwai wani kwari da yakan tsaya a nan gurin anasa inda tafi hajji ko zai tafi yaki ko yan ya dawo yakan tsaya sai ya sauka a wannan gurin kwari ne kamar da ka jijiga wadannan akwai tudu da tudu haka akwai kwari a tsakiya wannan tudu to wannan kwarin a nan yakan tsaya bai da zahara min badan wadin idan ya fito ya bayyana ta cikin kwarin tsakiyar kwarin ya tafi anaka bil batha'a sai ya durkusar da taguwarsa a wani guri da ake kiransa al batha'u ko wanda yake alame eh Allah shafir al wadi a sharqiyya wato a gabar wadin gabar kwarin kwari zaka iya tofo masa ko ta nan idan haka yake gaba misali gabar da yamma zaka iya tofo masa ta kudu kaga ta tudu ka tofo sai ka gangaro sai ka hau ka wuce ko zaka iya kuma ta tafi haka to yake ta in ya biyo ta tsawon kwarin in ya tawo kan zai tsaya a gabar kwarin shine shafihul wadi amma gabarsa ta gabas shine a sharqiyya to da ka annan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mun wuce zulhulaifa ko mun je batha'a yakan tsaya a batha'a nan ma fa arrasa sai ya hutu ko ya baccin dare tarihi zai iya daukan bacci zai iya daukan wato kenan hutu thumma hatta ko thumma kenan zai zama fa arrasa thumma sai ya bacci a wannan gurin ko kuma sai ya huta ya samu rest wato kenan a wannan gurin a samma canan ka kenan ko kamar da kace muda'in samma arrasa samma sai ya bacci wato kenan a wancan guri din hatta yusbiha har sai gari ya waye kenan kaga wannan hutun nasa har zai dan hada da bacci ma kenan laysa indal masjid alladhi bihijaratin wala ala al-akmati ba jikin wannan masallacin da aka gina shi da dutse ba a dai kwarin ba kuma wato kenan kan tudun ba in an ce akma wato kenan kan tudu tudun da zai iya zama dutse ko zai iya zama tarin yashi kamar na jiga wanda ga shi dutse tari ne amma kuma na yashi ne ana kiransa akma ko akimma ko al-akam jam'un sa allati alaiha al-masjid ba akan wannan jigawar da masallacin da ake wannan sallah a wannan gurin yake akan sa ba kada thumma madha thumma qalijun ba daga nan kuma ba zai yi sallah ba sai wani guri da ake kiransa qalij shi ma yusalli abdullahi indahu abdullahi in yazo wannan gurin wani guri ana kiransa qalij in ya zo nan ma Abdullahi da yake ba da riwayan wannan hadisi Abdullahi bin Umar kenan yakan yi sallah a gurinsa fi batanihi kusubun wanda a cikin kwarin akwai wato kenan wasu tudda na yashi an ce kusub jam'u kasib kasib shine tudin yashi amma in ya zama gatari anan gatari anan gatari anan shine ake kiransa al-kusub ko wa yawmin ala zaharil kasibi ta'azzarat kathib jam'uhu kusub kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thamma yusalli annabi sallallahu alaihi wa sallam a can ma ya kasance yana yin sallah fadaha fihi sailu bil batha sai wato kenan ruwa ya tafo da yashi yazo koro shi yazo ya tara shi a gurin kun ce daha wasu malami suna fassara shi da basada shimfidi albasu shimfidi amma wasu suna cewa abinda ake nufi da dahawu shine tari da zaka samu wani dan kwari kuma a tsakiyar sa haka wal arda ba'da zalika dahaha wasu malaman tafsiri suna fassara shi da cewa ba sadaha da haka suke cewa duniya haka a shimfida take wasu kace a'a ya zo kaman gurbin da kaza take ajiye kwai to a shimfidi ne amma ko zaka ga haka ya dan yi rami da ciki don haka da wannan suke kafa dalilin cewa duniya is spherical tunda yace wal arda ba'da zalika da ha ai ja'alaha kadahawin aika mawdu'il baydil na'aj mun gane saboda ka to da ruwa yazo debo yashi sai zo zuba shi amma kuma ya tara shi ya dai masa gurbi haka ta tsake shine ma'anar dawo din kina ko hatta dafana zalikal makan ruwa dinga kawa yashi dinga shawara shi har ya cike wannan guri din allazi kana abdullahi yusalli fihi wanda abdullahi dan umar ya kasance in yazo ya kan yi sallah a cikin sa mun fahimci wannan saboda ka gurin da abdullahi yake yashi yazo a cike gurin amma dai gurbin yana nan ko sai na gaba ce haddathani abdullahi shi dan umar din fa kenan anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabla haythul masjida as-sagir alladhi dunal masjid alladhi bi sharafir rawha akwai wani guri ana kiran sa rawha to akwai wani tudu akwai masallaci a kan dun amma abdullahi yana yin sallah kafin ya kai wannan guri din shine ma'ana dunal masjid alladhi bi sharafir rawha kafin ya kai masallacin da yake kan tudun rawha abdullahi dan umar yana sallah anan wa kana abdullahi ya alamul makana alladhi fasace ila nafs al-irki kama wani ana kira sa min aqta'i sha'i'a general menene ake kira sa mistakes na language wa kana abdullahi yaruhu min rawha abdullahi da maraice yakan tashi daga nan rawha din fala yusalli dhuhra ba zai yi sallar azhar ba hatta yati zalikal makan sai yazo wannan gurin da ya fi salli fihi dhuhra anan zai yi azhar din sa anan zai yi sallar azhar din sa wa idza aqbala min makkata idan kuma daga makka ya fito fa imarra bihi qabla subhi in har Allah ya kawo shi gurin ya fito daga makka zai tafi madina idan har Allah ya kawo shi gurin kafin lokacin sallar asuba bi sa'atin da dan wani lokaci haka kadan ko awa daya mukaddara ko kasa da awa daya aw min akhir sahari ko kuma dai karshen lokacin suhur in karshen lokacin suhur kai sallar asuba za a yi kenan ko da yazo ko yazo daidai lokacin suhur daidai lokacin da kawai tsakaninsa da sallar asuba babu arrasa yakan dan huta a gurin arrasa kamar da muka faɗa ba zai ya daukan dan hutawa na bacci ko kuma hutawa dai kawai nan abin nan saboda ka arrasa hatta ya salli biha subha zai dan huta a gurin kuma ta kama gengedi zai dan yi har in sallar asuba ta zo ta same shi sai ya salla wato kenan a wannan wuri din wa haddatha abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tata sarhatin dakma har yanzu abdullahi ya ba mu hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauka a gindin wata babbar bishiya sarha tana nufin bishiya dakma wanda take babba nuna ina ruwa ya fadi ko yawa kafin aje wani guri da ake kiran sa wato kenan ruwa ya fadi biyu ne dariki yakan sauka ta damar hanya waroha tariq haka ne wa wajaa tariq sorry yakan faru ta damar hanya ta bangaren dama na hanya sannan kuma ya zama ya sa hanya a gabansa mun gane sai ya sa hanya a gabansa fi makanin batihin sahal hatta madha hatta yufdi min akmatin duwaina baridir ruwaifati idan kan danna ya sa hanyar a gabansa a wani guri wanda yake mai tudu an ce bataha guri wanda yake shi ma tudu ne na yashi wanda yake mai saukin amma ba mai tudu irin yanda zai zama a ce ya kai matsayin akma ko akam da muke magana a baya ba hatta yufdi min akmatin har daga nan kuma sai ya tashi ya zarce kai kan babban tudu din shi kuma wannan tudun duna me yawa barid ne ko buwera barid ruwaisa ko yawa kafin ya kai wannan guri da ake kiransa ya kafin ya kai sanyin wannan daren zuwa wato kiran wannan wurin da ake kiran sa ruwaisata bi milaini kafin ya kai gun da mil biyu wato kiran tsakanin sa da gun zai kai mil biyu wa kad in kasra a alaha kenan kaga din yaje wannan gurin ya gama hawan tudun sa dan haka fan sana fi jawfiha wa hiya qa'imatun ala saqin sai ya dan tsaye da dabbar sa a wannan gurin ko tana tsaye a wannan gurin akan kafarta wa fi saqiha kutubun kathira a daidai lokacin da za a je wannan saboda yawan yashi yashin yana kokarin ya kama kafarta sosai saboda yawan yashin to duka waɗannan gurare ne wanda ke shi Abdullahi ya shaida Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa kuma shi ma yakan tsaya dan yi sallah a gurin wa haddathana Abdullahi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla fi madha tarfi me barfa tila tila yana sallah a ƙarshen wani tudun yashi tila shi ma tudun yashi yake nufi mun gane shi ma wato kenan ana tudun yashi ne min wara'il arj wanda yake kafin ka kai wani gurin da ake kiran sa al-arj duk har gurare ne a hanyar Madina a daidai lokacin da aka ce kafin ka kai din idan ka kasance wa anta zahimun ila hadbati din kana so ka kai kan babban tudu na yashi inda zalikal masjidi wanda yake gurin wannan masallaci din dan haka ba menene fabarani haka ne aw salasatin aw madha aw ala qubur lamad ka dun al masjidi menene inda al masjid zalika fabaran daga wannan masallacin sannan kuma sai gurin da ake kiransa babran ko kuma wato kenan baran din guda uku ala kuburin radami zuwa kusa da wani guri da ake kiransa kuburin radami ko kuma mar Allah kaburbura ne a gurin wanda aka yi su a gurin min hijaratin wato kenan na abin in an ce bar mai yiwa guri daya mataki daya ko biyu ko mataki uku kafin ka kai wannan gurin da akwai duwatsu a gurin kuma an yi kaburbura a gurin shi kuma zai zama wato kenan an yami ne dariki inda maza salawatul dariq ta hanyar dama akan wato kenan kan tsakiyar hanya na wannan lokacin na wannan gurin ko kuma inda zai hawar da kai tudu kan hanya ne amma hanya wadda take sawa sama har ta je kan yashin baina ulaika salimat tsakanin wannan tudun da hanya dan haka kana Abdullahi yaruhu min al-araji ba'da an tamil shams yana tashi da marece amma sai rana ta fadi daga wannan gurin da ake kiransa araj bil hajirati wannan lokaci daga garjin rana shine in da zarar 12 na rana ta yi za a kiransa rawa ko nan ce yaruhu duk tafiyar da kai daga bayan 12 rana har zuwa bayan sallar isha ana kiransa rawa to amma yana fara wannan nasar bil hajira da garjina na shine almost 12 noon kenan dan haka daga wannan lokacin ko 12 noon ta gota kadan fa yusalli zuhra fi zalika al masjida ko sai sallar azhar fi zalika al masjid a cikin wannan masallaci din qala abdullahi wa nadala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda sarhat Abdullahi yake cewa wata rana muna tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gurin wannan wato kenan bishiya din sarha sarhatun bishiya ko kamar dauha shi ma bishiya sarahat kuma jami'in sa a gurin wayennan bishiyoyi shi kuma an yamin da rike sana damar hanya kan hanyar dama fi madha fi masilin duna harsha a magudanar ruwa amma kafin ka kai wato kenan wani gurin da ake kiransa harshi shi ma ismi ne na makan sunan guri ne kafin ka kai wannan zalikal masil wannan magudanar ruwar da lasiqun bi qura'i harsha yana manne da wato kidan kunkumi ita wannan harsha din yana kuza da su baina huwa baina tariki qareeb min ina galwa tsakanin sa da hanyar da take kusa da garin da ake kiransa galwa ko gurin da ake kiransa galwa a wannan gurin dan haka kana abdullahi yusalli Allah yana salla a wannan gurin ila sarha zuwa cikin wannan bishiyoyi din ko wannan bisha din wanda take ita wannan bishiya hiya aqrabu sarahati a cikin bishiyoyin ita ce tafi kusa ila dariki zuwa ga hanya sauran bishiyoyin suna cikin gona sosai fiye da abin wanda take bakin hanya wahiya adwaluhunna kuma wannan bishiyar ita tafi tsawo akan sauran bishiyoyin gaba daya na wannan guri din da ake magana akan sa wa yaqul sannan shi Abdullahi ya kasance yana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fi masilil ladhi fi adna minan marra zaharan akwai wani guri ana kiransa marra zaharan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla wato kina a magudanar ruwan da yake kusa da yafi kusa gudan magudanar ruwan suna da yawa amma wanda yafi kusa da marar zaharan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya yi sallah a nan gudun shi kuma marar zaharan din nan wato kibal almadinati in ka fuskanci madina kenan ko hina ya habdu min madha safrawaniya safrawan idan ka sako daga wani tudun da ake kira tudun saharawan yanzu lufi badin zalikal masil sai annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wannan gudanar ruwan sai ya sauka an yi sarar dariki ta hagun din hanya a daidai lokacin da anta zahimu ila makka in kana hanyar makka kenan to yana sauka ta hagun din hanya din laisa baina manzilir rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina dariki illa madha ramitin bi hajar tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka da bakin hanya kawai in ka jefa dutse ma zai iya fadawa in ka iya jifa sosai ka ware ka wurga jifa zai fada bakin hanya da haka kusa da bakin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka qala abdullahi yake cewa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu bi zittwa kuma an yi tafiya an yi tafiya an je gaba ko gurin Allah kina zittwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka a wannan gurin ko ibitu kuma yake kwana hatta yusbiha har ma gari ya waye anan kan azittuwa yana kwana ma a wannan gurin idan ya kwana suma yusalli subha hina yuqaddimu makka a gurin zai salla asuba lokacin da kuma daga nan ya tashi makka ya sa a gaban sa wa musalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika ala akmati maza galiza gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan gurin akan tudun ya shine mai kauri sosai ma'ana tudun ya shi mai tudu sosai akmat jamu akam kamar da muka bayyana ko laysa fil masjid allazi buniya thamma ba a masallacin da kuka ga yanzu an gina din nan ba an yake sallah ba kenan masallacin an gina shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma ana kardaron gurin ne sai aka dan yi gaba da shi shi kuma Abdullahi ya riga ya san gurin to haka yake cewa ga inda yake walakin aswala min dalika ala akmatin galiza yana dan kasa da wannan akan wani tudun ya shi wanda yake shi ma wato kenan mai kauri wa kana Abdullahi yuhaddithu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaqbala madha furdatai jabal alladhi bainahu wa baina jabal ad-dawil. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla ko tsakanin wannan da ake kira fulzatil jabal, wato kenan a tsakanin wannan dutsi da wannan dutsi. Mun gane tsakanin dutsi da dutsi, wanda tsakaninsa da dutsen akwai doguwar hanya na hawal Ka'aba ta, wanda in ka bi ta ita straight straight Ka'aba za ta yi da kai dakin Ka'aba. Don haka fa ja'ala al-masjid alladhi buniya, sai ya sanya masallacin da aka gina samma a can din, yasar al-masjidi, yana wato kenan hagun din wannan masallacin bidarfil akmat, wanda ke karshen tudun wannan yashin. Wa musallan nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu, amma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin ba masallaci ya ta ake ce masa musalla, shi kuma yana kasa da wannan alal akmati as-sauda, akan wani tarin yashi wanda yake baki, anan shi kuma wato kenan yake sallar sa. Dan haka tabau min al-akmati asharata maza afru'in go aw nahawaha thumma yusalli mustaqbalan rubatayn min al-jabal. Haka ne tabau ibn al-akmati asharata azru'in, wato kenan tsakaninsa da wannan kaman kwatankwacin zira'i goma. Ashirata azru'in zira'i goma, auna hawiha, ko kuma abin da ya kama da zira'i goma, tunda ba sa tape akai aka auna ba. Summa madha tusalli, sai kai sallah a wannan gurin, mustaqbalal furdatai min al-jabali, kana fuskantan wato wannan tsakanin duwatsu guda biyun nan, alladhi bainaka wa bainal ka'abata, wanda yake tsakaninka da tsakanin ɗakin Ka'aba. Wannan su ne guraren da in annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga Makka, a daga Madina zai je shi Makka ko aikin haji ko umra, yakan tsaya a wannan guraren yana sallah. Duk Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya daya da shi ya kiyaye su. Daga idan ya zo shi zai sallah, me yasa yake sallah a wannan gurin, ko daga masallaci sai sallah a nan gurin? Ana kiransa tabarrukan to tabarrukan dai, yana idan neman albarka ne da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan. Saboda anan wasu malamai suna ganin cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada shine ake kiransa sunna, ko suna ganin cewa a'a sai abin da ya danye sunnata, amma abin da ya yi na darura insaniya wannan ba sunna bane. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa wani lokaci aka samu bambancin fahimta tsakanin shi Abdullahi dan Umar da babansa Sayyidina Umar. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu ittirarin ne, Sayyidina Umar baya goyon bayan a kifa akan wannan abu, yana cikin dalilin da yasa Sayyidina Umar ya sare bishiyar da aka yi ma baya karkashin ta, mutane suna zuwa gurin, ko yana daga cikin dalilan da yasa ya hana sallah a ina ne kuwa wasu gurare dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sallah mutane su, in ya zo shi baya sallah irin waɗannan wuraren, saboda kar mutane su ɗauke shi ya zama wani abu kuma daga baya. Mun fahimci wannan, don haka Sayyidina Umar yana da cikin fahimtun sa haka. Amma waɗansu suna ganin cewa a'a babu laifi za a yi irin wannan duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan athar din a bishi. Sayyidina Umar yana cewa in ya hana mutane aiki ibada a irin wannan gurin, sai ya ce inna ma ahalaka ahlul kitabi, ai ahlul kitabi sun mutu sun halaka ne bittibai atharal anbiya wa tikadha masajida, saboda duk inda annabi ya wani abu sai zai masallaci a gurin, duk inda annabi ya wani abu sai zai masallaci a gurin. Wannan ɗaya daga cikin, sai su mai da gurin kuma ya zama kaman wani gunki-gunki ko na abu makamacin wannan, tare da cin abubuwan da ya halaka su, don haka ba zai bari ba a yi. Amma Abdullahi yana bin wannan ɗar-ɗar-ɗar-ɗar-ɗar bayan ɗaya, daga cikin abubuwan da suke nuna cewa irin wani din ya ba laifi a kansa akwai atban mun karanta a baya ko lokacin da idansa ya laruri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa ya samu wani guri ya yi sallah sai ya maida gurin masallaci saboda haka ya yi wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya biye masa ya je gurinsa gidansa sun ci abinci ya nuna masa guri ya yi sallah a gurin kuma ya dauke wannan gurin ya zama shine masallacin da zai yi kai sallah a gurin kaga tabarrukan ne to wallahi ta'ala a'lam ala ayi halin in mutum ya yi ba laifi ba ne amma in kuma ya zama ittirarar ne idan mutum bai yi ba za a kama shi da laifin bai yi sunna ba yawa lokaci ya to alhamdulillah to bai war me?
bai
haka ne baya eh haka ne
amma yanzu ba wani abu sai ya kawo
eh
saka mun san kuma sai ya kawo sai ya kawo
eh
ni abun da ba wani
akwai me
amma kace shi wala bane
akwai me ne
ba in kalmomin akwai amfani a cikin su
eh ni abun da
eh
amma kace shi wala shi ne ni ban ga wato na abu kamar da rasa sai ya kawo a cikin la ya halitta ya san akan jini ya shi
abinda suka yi magana a kai shine guraren da annabi ya salla a lokacin tafiya tafiyar kafa ne saboda haka shi yasa sayyidina Umar dama bai goyi bayan hakan din ba bai dauke shi a matsayin sunna ba tunda bukata ce ta rayuwa ya tafiya yake salla ta same shi ka gane in za su yi sallah ya taba zuwa gurin irin wannan zai yi sallah sayyidina Umar sai maka suka ce musa ba anan annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi sai ya ce musa dayan ku in yana tafiya idan sallah ta same shi kawai sallah inda ta same shi idan kuma yazo kuma in ba sallah ne ta same shi bai wuce abin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi a gurin dan ya sunnata sunnan sallah a gurin ba amma yayi ne dan lokacin sallah yayi shi yasa yayi sallah shi kuma abinda Abdullahi yake so ya nuna kenan yawa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a guri kaza da guri kaza da guri kaza a nuna maka good record keeping na sahabbai musamman akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar yawa amin amin Allah kace menene in an ce iltisaq ba mannewa ba ma'ana yana dabda
ya?
me ce? ya? ismu maka ne? na?
babu da yake shi dan isa ya zo daga baya ne ai babu ne da yake magana akan guraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba da kuma wasu masallaci da suke kan hanyar Madina so ai da ganin ya fito abun ya fito fi abin da yake kawai ba kowa cikin shi ne gurare ne tunda ba san gurin ba
yawa dole su kuma sunan
wuri Madina ne kana karanta da Jarabawa kana ce musu ai kusa da ba
to yawa kalma ce gari ba a gurin su malam aje takata yamfani